This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Sabon zababben shugaban Amurka Donald Trump kenan, yayin da yake jawabi ga magoya bayansa gabanin ayyana nasararsa a hukumance. Yace wannan babban nasara ce ga jama'ar Amurka da za ta ba mu damar sake dawo da darajar Amurka kuma. A hali yanzu dai an riga ayyana shi wanda ya lashe zaɓe a hukumance. Kuma na tambaye wasu ƴan gano shin ko sun yi mamakin wannan sakamakon zaɓen? Maryam Bawa ƴar jarida ce mai zaman kanta.
Ni ban yi mamaki cewa Donald Trump ne ya sake lashe zaɓe ba. Duk da wasu suna cewa da akwai dalilai da dama mai yiwuwa saboda ita Kamala mace ce da sauransu, amma ni a nawa tunanin zan iya cewa saboda ya fitar da manufofinsa ne, ya fitar da su yanda ya kamata, kuma a duk lokacin da ya tsaya ake tattaunawa da shi ba abin da yake mai da hankali a kai shine yadda ƙasar Amurka za ta samu ci gaba. To kaga waɗannan bayanai da ya dage yana yi a koda yaushe da akwai mutane da dama da za su yi ra'ayi da shi.
Umar Brema tsohon soja ne ba Amurka dan asalin Ghana wanda ya zo hutu ƙasar Ghana kuma ya bidi yadda zaben ya gudana.
Wi sinani a cikin samu ita Harris a ce ta amma mun gan wanda su alamomi lokacin da yakin Gaza ya tashi to sai ya bayin administration su gwada unwavering support ma Israel ba su gwada tausayi zuwa ga yan Palestinian kamar yadda suke supporting Israel din ba. Shi wannan kuma ya affect Arab Americans mentality da kuma democratic support ma shi Biden Harris administration. Sannan kuma abin da ake ce mai misinformation da disinformation ya permeate society in America cikin wannan election. Amma wannan kuma abin da su kamfin yan Donald Trump su suka posit mai hankalin mutane su kenan. Kamar idan ita Harris in ta zo kan abin da mulki ya affect immigration mutane baki su ta zuwa da barayi da ex-convict in garuka Americans da kansu ma homeless ma ba su da wurin kwana. Amma an doke hotel an ba baki suna kwana cikin da sauran.
Yunus Salahuddin Obanjo mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum ya yi kira ne ga sabon shugaba Donald Trump.
So congratulations to Donald Trump. Muna duba cewa zuwan shi as a president na America akwai abin da yake kamata ya revise wurin taimaka na haɗin kai kasa da kasa da makamancin su, saboda Amurka mu fahimci cewa duniya ba kasan da zata ta gina kanta shi da bakin sa. Wasu lokacin baya wahalan da yawa baki suka yi musamman closure of border da yayi da makamancin su, this time around ya duba cewa kamar duka na cikin ababen da yasa ya lose election wannan shekara furin da ya wuce, kuma ra'ayin shi kan batun homosexuality wani abin da kuma it favors the religious communities in da yake ina gan kamar duka na cikin ababen da suka duba ga bashi wannan dama.
Duk da cewa an gudanar da zaben wuri a Amurka, amma tsakanin jiya zuwa yau miliyoyin Amurkawa suka kada ƙuri'a kuma aka samu sakamako cikin awanni 24. Shin ko akwai abin kwaikwayo ga ƙasar Ghana wanda za ta yi zaben gama gari a watan gobe? Tambayar da na yi wa Alhaji Garba Usman kenan.
Ya zaɓin da aka yi da Donald Trump ban so ba, amma dai bai ba ni mamaki ba. Amma mu zo irin zaɓin da aka yi, tsarin demokaraɗiyyar Amerika ya fi shekara aru-aru shekara 200 da sama. To kaga wanga sun gan sun yi karatu sun yi nazari dalilin sai sa da aka yi zaɓe cikin ƙaramin lokaci sai aka samu natijin zaɓe, sai sa mu ma za mu yi kwaikwayon sa, amma fa mu sa tsammani cewa cikin wani ƙaramin lokaci za mu ci wanga gore idan muka tsaya muna kan tsarin demokaraɗiyya da yadda Allah, mu ma za mu samu wanga abu.
Za a rantsar da shugaba Donald Trump a ranar Litinin 20 ga watan Janairun 2025. Idris Abdullahi Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.